إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a kalkashin wannan masallaci Masjidu Shafi'i domin ci gaba da littafin mu na Al-Akhdari wanda Malam Muhammad Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa da Allah ta kara tabbata ga malam a yau wannan ina ga shine darasin mu na uku a cikin wannan littafi mai albarka a yau muna ranar Litinin wanda ya daidai ranar Talata wanda ya daidai ga 17 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga tara ga watan tara miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 malam yake cewa wa yajibu alaihi kuma ya wajaba a gare shi hifdhu jami'i jawarihi ya kiyaye dukkanin gaban shi mastata'a daidai gwalgwadon iko wa an yuhibba lillah kuma ya so dan Allah wa yubghida lahu kuma ya yi kiyayya dan Allah wa yarda lahu kuma ya yarda dan Allah wa yaghdabu lahu kuma ya yi hushi saboda Allah wa ya'muru bil ma'ruf mala yace yayi umarni da abu wanda yake mai kyau wa yanha 'anil munkari kuma yayi hani ga abu wanda bai da kyau wa yahrimu 'alayhi al kadhib mala yace kuma ya haramta a gare shi yin ƙarya wal ghibatu da gulma wan namimatu da yada jita-jita wal kibru da girman kai wal ujubu da fifiko war riya'u da yin aiki saboda mutane su yaba wasum'atu da neman suna wal hasadu da yin hasada wal bughdu da kiyayya wa ru'yatul fadli 'ala al ghayr da ganin cewa kai kafi kowa koko da ganin fifikon kai wal hamzu da zunde wal lamzu da aibatawa wal'abathu da wasa was-sukhriyatu da izgili waz-zina da zina wan-nadharu ila al-ajnabiyyati da kallo zuwa ga maccen da ba muharrama ba wat-taladdudu bi kalamiha da jin dadi da magananta wa aklu amwalin nasi da cin dukiyar mutane bi ghairi tibi nafsin ba tare da ransu ya so ba wal aklu bi shafa'ati da ci da ceto aw bid-dini ko da addini wa ta'khir as-salati an waqtiha da jinkirta sallah akan lokacinta malam yana cikin muqaddima na littafin shi yana neman mutumin da yake mukallafi mutumin da Allah madaukakin sarki ya dora masa yayi ko kar yayi bayan cewa ya balaga kuma yana da hankali to gabanin bawa ya shiga ibadan da Allah madaukakin sarki ya dora masa akwai ladubba wanda ya kamata a ce mutum ya sufanta da wannan ladubba to shine malam yake yi mana bayani ana anan malam yake cewa wa yajibu alaihi kuma ya wajaba a gare shi anan da malam yace alaihi da wa ake kenan nan da malam yake cewa wa yajibu alaihi kuma ya wajaba a gare shi wa kenan al-mukallaf kenan wanda ya balaga kuma shari'a musulunci take akan shi yake cewa wa yajibu alaihi hifdhu jami'i jawarihi kuma ya zamanto wajibi a gare shi ya kame dukkanin gaban shi mastata a daidai gwalgwadon iko. Abinda ake ce magabbai sune guda 7 zuwa 8. Na farko akwai baki, akwai idanu, akwai kunnuwa, sannan akwai hannayen mutum, sannan akwai kafafuwa, kuma akwai ciki, sannan akwai abinda ake ce mafarjin mutum, azzakarin mutum. Wannan sune abinda ake ce ma aljawari. Shine mala yake cewa ya zamanto kowane mutum baligi yayi kokari ya kame wa'annan jawarihin nashi, kada yayi kokari ya saba mu Allah madaukakin sarki. Bi mana gabbanka ka sanya su a cikin abun da yake da'a ne, duk abun da ba da'a bane ba kai kokari ka kare gabbanka daga aikata wannan. Yana daga cikin abun da ake ce ma jawarih, shine hannayen mutum. Kada ka ji ma wani ciwo, ka yi ma wani ta'addanci, kada ka kwaci kudin wani ko kai wani abu da hannunka wanda zai ja maka sa hannayenka a cikin saban Allah. Koko yana daga cikin abun da ake ce ma jawarih, shine kunnuwan mutum. Kada ka yarda kunnanka ya jiya maka abun da duk ba alkhairi bane ba. Haka idanunka, kada ka yarda idanka ya gwada maka duk abun da ba alkhairi bane ba. Haka cikinka, kada ka yarda ka samu cikinka sai abun da yake halak ne, sai abun da zuhukka ne, sai abun da ka nutsu da cewa da zuhunka ne ka same shi. Sannan sai farjin mutum ya kame azzakarin shi, kada ya sanya shi a cikin abun da yake saban Allah ne. Allah madaukakin sarki yake cewa walladina hum li furujihim hafizin, walladina hum li furujihim hafizun. Allah madaukakin sarki yake cewa su masu imani sune masu kame farjin su. Allah ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Allah ce sai dai abinda hannayen su tan mallaka. Allah ce to idan sun sa farjin su anan, to su mutane ne wanda ba za a zarge su anan ba. Allah ce fa man ibtagha wara dhalika, duk mutumin da ya sa farjin shi a cikin abinda hannun shi ba ta mallaka ba. Allah ce fa ulaika humul adun, Allah ce wa'annan sune masu ketare ihaka. Haka yana daga cikin abinda bawa zai kame na daga jawarihin shi, shine mutun ya kame kafafuwan shi. Kada a same ka ka tafi wurin batsa, kada a same ka ka tafi wurin aikin lalata, kada a same ka ka tafi wurin aikin da saba ma Allah ne. A samu kafuwan ka duk inda za su, ina suka fito makaranta, ina za su makaranta, daga ina kuke wajen wa'azi. To haka ake so bawa ya kiyaye gabban shi da saba ma Allah madaukakin sarki. Idan bawa ya sa gabban shi a cikin abun da yake saban Allah ne, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, haka alqur'ani ya ba mu labari, wannan gabban sune za su yi ma mutun shaida a ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Ranar da kafafuwan mutane za su, da hannayen su za su yi musu shaida, da bakin shi da halishan ka zai ma shaida abinda ka kasance kana aikatawa a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi yake cewa man dhammana li sittan, manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya mishi ya kare wasu abubuwa guda 6, manzo Allah yake cewa dhammantu lahul janna, manzo Allah ce ni kuma zan tambatan mishi da aljanna. Yana daga cikin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana yake cewa ghaddul basar, mutum ya kame idanun shi, kada a same ka kana kallon abun da yake haramun ne. Wa hifdhu farjihi, haka kuma mutum yayi kokari ya kiyaye farjin shi. Wa kafful yadi, haka mutum yayi kokari ya kame hannayensa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya tabbatar da cewa ya kame wa'annan gabban nashi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma zai yi mishi garantin aljanna. Malai yake cewa wa an yuhibba lillahi wa yubghida lahu, kuma mutun yayi soyayya dan Allah kuma sannan yayi kiyayya dan Allah. Wannan shine aslin addinin musulunci, alwala wal bara'a kenan. Ba so ga mutun da yake da imani a same shi wanda yake hulɗa da su ba masu imani bane ba. Ana son shi mai imani wanda ya karba sunan imani ya zamanto mutanen da yake soyayya, mutanen da yake kawancece da su, mutane ne wanda ƴan uwan shi ne masu imani. To ana so ka ji cewa kana son wani ba dan komai ba, saboda yana da kamun addini, saboda yana da kamun kai. Haka ake so ka so dan Allah, ba dan saboda wani abun duniya ba. a yau muna kulla kawance ne saboda kana tunanin wani zai yi maka rana in abu kaza ya tashi ko saboda yana da kaza zai iya kama ma in bukata ka ta tashi a shi mai imani so ake wa an yuhibba lillah ya so dan Allah wa yubghida lahu a ga cewa kai in aka ga kana kiyayya to Allah aka taba in aka ga kana hushi kana fusata a ga cewa addinin Allah aka taba amma a duk lokacin da za a taba wani abu wanda ba wannan ba to bai kamata a samu mutum yana tsananin kiyayya da wannan ba saboda abun duniya saboda abun da bai taka karya ba a same ku kuna gaba ko kuna kiyayya a shi asalin mutum mai imani ana so a gare shi a lokacin da zai yi soyayya ya kasance wannan soyayya yayi ta dan Allah sannan idan zai yi kiyayya ya kasance yayi kiyayya ne saboda dan Allah ba saboda wani intiran shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man a'ta lillah duk mutumin da ya bada dukiyar shi saboda Allah wa man a'a lillah ya hana saboda Allah wa ahabba lillah ya so dan Allah wa abghada lillah kuma yayi kiyayya saboda Allah wa ankaha lillah yayi arme saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqad istakmala imanahu manzo Allah ce wannan mutumin duk mutumin da ya wa annan abubuwan saboda Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imanin wannan mutumin imanin shi ya cika haka duk mutumin da yake soyayya dan Allah madaukakin sarki to wannan mutumin yana da wasu abubuwa da zai samu kamar guda shida abu na farko idan kana soyayya saboda Allah zaka ji cewa ka dandano na imani a ce da kai da wani babu abun da ya hada ku sai karatun alqur'ani da kai da wani babu abun da ya hada ku sai karatun littafi kana kamnar shi kana son shi saboda yana kula da addinin shi yana kokarin ya nemi ilimi to wannan zaka ji cewa ka dandano na imani babu wata soyayya da zaka dandana ka ji dadin ta irin soyayyar da zaka yi ma bawan Allah saboda Allah madaukakin sarki haka duk mutumin da yake kamnatayya dan Allah wannan mutumin yana daga cikin abun da zai sa Allah madaukakin sarki ya sanya shi a kalkashin innuwar shi ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwar haka kuma duk mutumin da yake soyayya dan Allah to wannan mutumin shi ma Allah madaukakin sarki zai so shi haka kuma duk mutumin da yake soyayya dan Allah wannan mutanen sune ɗan fadar Allah a ranar tashin alkiyama idan kana so kaga su wane ne za su zamna a kusa da Allah madaukakin sarki to sune mutanen da suke kamnatayya saboda Allah madaukakin sarki ala manabir min nurin Allah madaukakin sarki za ya tada su akan wani minbari na haske mutanen da suke soyayya saboda Allah madaukakin sarki sune ɗan fadar Allah idan an tashi ranar tashin alkiyama kuma Allah madaukakin sarki za yi musu wata alama dan a zanki gane su Allah madaukakin sarki za ya tada su akan wani haske akan wata kujera akan wani minbari minbarin yana haske saboda Allah madaukakin sarki ya bambanta su da waɗanda ba su yi soyayya saboda shi ba malaka yake cewa wa yarda lahu aga cewa mutum ya yarda saboda Allah madaukakin sarki wa yaghdabu lahu kuma ya zanki hushi saboda Allah madaukakin sarki haka kuma koyi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya hushi saboda an zage shi ko saboda an ci mutuncin shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka taba addinin Allah duk lokacin da aka taba musulunci anan ne ake ganin hushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ba mu labari a cikin ingantaccen hadisi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bugun wani da hannun shi ba sai in dai yaki ne ake amma saboda an bata mai rai ko saboda an ci mutuncin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin hushi amma idan aka taba Allah aka taba addinin Allah to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna fushin shi haka ake so ga mai imani a lokacin da kaga ana saba ma Allah a lokacin da kaga mutane sun dirmiya a wajen taka dokar Allah madaukakin sarki to anan ake so a ga bacin ranka ya bayyana ba wai saboda ko an taba ka ba ko saboda wani abu na duniya malaka yake cewa wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari kuma ana so ga mutumin da yake mukallafi yayi aiki yayi umarni da dukkanin abun da shari'a ta ce wannan abu mai kyau ne to ana so ga mai imani a same shi yana kokarin ko yana kokarin sanyawa ayi wannan aikin haka duk abun da shari'a ta ce abu ne wanda baya da kyau abu ne wanda bai halatta ba a shari'a ko abin ne wanda shari'a ta ki shi to ana so ga mutumin da yake da imani ya kasance yana umarni da wannan abu Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd Allah yake cewa su masu imani maza da masu imani mata sashen su yana jibin tarshashi ya'muruna bil ma'ruf suna umarta da abu wanda yake mai kyau wa yanhauna 'anil munkari kuma suna kokarin su yi hani ga abu wanda baya da kyau wannan kuma ayi umarni da abu mai kyau ayi hani da abu mai kyau duk da malamai suna ganin cewa fardu kifaya ne idan wasu sun yi to an dauke ma wasu amma dai kowanne daga cikin mu zai yi kokari ya bada gudunmuwar shi wajen ai umarni da aiki mai kyau da hani da abu mara kyau wanda Allah yake cewa duk mutumin da ya ga abun ki daga cikin ku falyughayyirhu biyadihi to ya gyara shi da hannun shi fa illam yastati fa bi lisanihi in baka kiya ba kai magana fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda Allah yake cewa wannan shine karshen imani ka ji cewa a zuciyanka an saba ma Allah madaukakin sarki abu ne wanda kai tir da Allah wadai da shi to haka ake so mai imani idan ka ga ana banna to kai kokari ka hana wannan banna in dai kana iyawa kuma in dai ka san cewa hana wannan banna ba zai jawo wata banna ba wadda tafi wannan koko hana wannan aikin ba zai jawo wata wani aiki mara kyau ba wanda yafi wannan yana daga cikin abun da yasa Allah madaukakin sarki ya zaba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muna umarni da abu mai kyau kuma muna hani da abu mara kyau Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi saboda mi ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani ga abu wanda baya da kyau haka duk al'ummar da ta kasance ba ta umarni da abu mai kyau ba ta hani da abu mara kyau kowa ya kame hannun shi an bar masu banna suna ta banna to wannan al'ummar ta kusa ta halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana yake cewa a cikin hadisi ingantacce wallazi nafsi biyadi manzo Allah yake cewa daren sai da wanda raina yake hannun shi la ta'murunna bil ma'ruf manzo Allah ce ko dai mu yi umarni da abu mai kyau wala tanahawunna 'anil munkar ko ko mu yi hani da abu mara kyau aula yushikanna Allah manzo Allah ce ya kusa an yab'atha alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum manzo Allah yake cewa ko dai al'umma su yi umarni da abu mai kyau ko dai su yi hani ga abu mara kyau koko yayi kusa Allah madaukakin sarki ya sabko da wani bala'i Allah ya sabko da wata azaba Allah ya sabko da wata jarraba kuma mu yi ta kiran Allah mu yi ta roƙo Allah madaukakin sarki Allah ba zai kame mana ba ba zai yayi mana wannan bala'in ba ashe idan muna so mu rayu cikin jin dadi mu rayu cikin nutsuwa kowa ya yelwa to dole ne sai mun kame hannayen masu banna daga cikin mu idan kowa ya ce babu ruwan shi da masu banna wayewa ne a bar kowa yayi abun da ya ga dama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi kusa Allah ya sauko mana da wani bala'i kuma mu yi ta addu'a Allah madaukakin sarki ba zai yayi mana wannan bala'in ba haka duk al'ummar da ba ta umarni da abu mai kyau ba ta hani da abu mai kyau to wannan al'ummar ta yi kusa da Allah madaukakin sarki ya tsine mata ruwan albarka Allah yake cewa innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu bani isra'ila Allah madaukakin sarki ya tsine musu ruwan albarka an tsine musu a bisa halshen annabi daud da halshen annabi isa Allah ya tsabi da misa aka tsine musu Allah ya ce kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu saboda su sun kasance wasu mutane ne wanda ba su umarni da abu mai kyau kuma ba su yin hani da abu mai kyau shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsine musu a bakin annabi Dawud da bakin annabi Isa ashe duk al'ummar da take so ta tsira duk al'ummar da take so Allah madaukakin sarki ya dafa mata to sai dukkanin mu mun tashi mun kame hannayen masu banna daga cikin mu saboda idan muka bar su suka yi ta banna idan bala'in ya zo to ba su kadai zai shafa ba hatta wanda ma bai yi ba abun zai shahe shi malai yake cewa waya harimu alaihi alkadib kuma an haramta mishi yin ƙarya ƙarya yana daga cikin manya-manyan zinubai yana daga cikin manya-manyan laifi wanda Allah madaukakin sarki ya haramta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi yake ce mana iyyakum wal kadhib, manzo Allah ya ce na hore ahirdunku da yin ƙarya, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, manzo Allah yake cewa ƙarya tana kai mutun zuwa yin fajirci, wannan fujura yahdi ila ilan nar, manzo Allah yake cewa shi kuma fajirci zai iya kai mutun zuwa ga wutar jahannama. Allah madaukakin sarki yake cewa fa naja Allah natallahi alal kadhibi, haka duk mutumin da yake ƙarya wannan mutumin zai iya samun kanshi a cikin tsinuwar Allah madaukakin sarki. Shine mala yake cewa wa yahrimu alaihi alkadhib, ya haramta a gare shi a same shi yana yin ƙarya. Ana daga cikin alamomin munafici ka samu mutum yana yawan ƙarya, manzo Allah yake cewa alamomin munafiki guda uku ne, idan yayi magana zai yi ƙarya. Amma a yau idan ka lura mun doki ƙarya ba komai ba, da babba da yaro kowa yana ƙarya, hatta magana wadda bata taka karatar ƙarya ba zaka ji mutum sai yayi ƙarya sai yayi ƙari a ciki. To ƙarya tana daga cikin manya-manyan zunubai, tana daga cikin manya-manyan kaba'ir wanda Allah madaukakin sarki ya haramta. In dai ƙarya ba wani alkhairi zata jawo ma mutane ba, ko wani sulhu ne za ka yi a tsakanin mutane, to babu inda aka halatta ma bawa musulmi ya danki yin ƙarya domin ya samu wani abu na rayuwar shi ta duniya. Mala yake cewa wal ghiba, shine da ghiba shine gulma, gulma ita ce ka ambaci mutum da abinda baya kamna, abinda mutum baya so shine ka danki ambatan shi da shi, bayan yana nan ko baya nan ka danki yin wannan magana. Allah madaukakin sarki yake cewa wala yaghtabba ba'dukum ba'da, Allah yake cewa kada shashanku yayi gulmar shashi, kada ku ci naman junan. Allah yake cewa ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu, Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya hana mu mun kasance muna gulma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi menene gulma, menene al-ghiba, manzo Allah yake cewa dhikruka ahaka bima yaka, shine ka zanki ambatan dan uwanka da abinda ba ya so a ambace shi da wannan. Ko da sunan banza ne mutum ba ya so, to ba a so ga mai imani ba ya zanki ma bawa dan uwan shi wannan sunan, balle ka zanki cin gulmar shi ko ka zanki yin gulmar shi kana yi da shi a lokacin da ba ya na. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da aka yi Isra'i da shi ya wuce wasu mutane a cikin wuta, Allah madaukakin sarki ya yi musu wasu ƴan yatsu dogaye, Allah ya musu ƴan yatsu na hayaki, hayaki yana fitowa daga cikin ƴan yatsun nasu, suna karta huskar su kuma suna kartan naman jikinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Jibril ya ce su wane ne wa'annan wanda suna kartan naman jikinsu suna cire shi. Manzo Allah Jibril yake ce mishi wa'annan su ne mutanen da suke yin gulma a cikin mutane, su ne mutanen da suke cin namun junansu. To Allah madaukakin sarki ya tanada musu azaba ta daban a cikin wutar jahannama. Allah zai yi musu wasu irin ƴan yatsu zarata masu tsawo, sannan hayaki yana fitowa daga cikin ƴan yatsun nasu. Mutum bayan cewa ga wuta tana ƙona su kuma suna kartan naman jikinsu saboda sun kasance a duniya suna cin naman junansu, Allah madaukakin sarki ya kare mu. Haka duk mutumin da aka kawo mishi gulmar wani dan uwan shi, to kada ka zamna inda ake gulmar wani, durin da ka fara da kai lura cewa gulma ake ba abun da ake sai cin naman junan mutane, to kada a same ka kana zama a wurin. Idan an fara ka nuna musu bacin ranka, in sun bari alhamdulillah, in ba su bari ba to ba a so ga mai imani ba ya ci gaba da zama inda ake gulmar mutane ko inda ake cin naman mutane. Haka kuma ko da a kaddara cewa kayi gulmar wani, to ka neme shi ya yafe maka, idan kuma kana ganin idan kan neme shi ya yafe maka abin zai iya samun matsala a tsakaninku, to ka roƙa mushi Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi, ka yi mushi istighfari, ko ka dawo a wurin da kai gulmar shi ka yaba shi, to anan ka goge laifinka da kai, ko ka neme shi ya yafe maka, ko ka yi mushi istighfari Allah ya gafarta masa, ko ka dawo inda kai gulmar shi ka yaba shi domin ka warware wannan laifin naka da kai na gulmar shi. Haka mala yake cewa wal namima, da annamimanci ina ga ko da Hausa annamimanci muke cewa shine ka dauki maganar da mutum ba zai so ba wani ya ji ka je ka zanki yada wannan magana to mallaka yake cewa an haramta ga mutumin da yake mukallafi ne a same shi yana wannan aikin mutum ya danki yawo da annamimanci a tsakanin mutane kaje ka ce masa wannan ya ce maka da wannan ya ce maka da kuma kaje ka dauki hirar wannan kaje ka ce mishi ya wannan ya ce mishi kaza ba don komai ba saboda ka samu ka hada fada a tsakanin mutane to wannan Allah madaukakin sarki ya hana wannan kuma Allah madaukakin sarki ya tana da azaba mai tsanani ga mutumin da yake yada jita-jita ko yake yada annamimanci a tsakanin mutane Allah yake cewa la tu kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'il lil khair mu'tadin athim Allah madaukakin sarki yake cewa kada wala tu kullu hallafin mahin kada ka bi mutumin da yake da yawan rantsuwa mahinin wanda yake wulakantacce hammazin mai yawan zinde masha'in binamim mai yawan yawo da annamimanci a cikin mutane to wannan Allah madaukakin sarki ya hana mu yi annamimanci kuma ya hana mu zamna da mutanen da suke annamimanci anda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar anda Allah yake cewa la yadkhulul jannata qattatun anda Allah yake cewa ba zai shiga aljanna ba mutumin da yake yada annamimanci domin ya hada fada a tsakanin mutane haka kuma duk mutumin da aka dauko mishi annamimanci aka kawo mishi aka ce mishi wani ya ce maka kaza to kada ka gasganta ka bincika ka ji wai abinda aka zo aka gaya maka gaskiya ne ko ba gaskiya bane Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin abu nabi idan mutum ya kawo maka gurin annamimancin wani ka ce mishi kada ya ƙara kawo maka irin wannan hire hira in dai wani ne ya ce mini kaza wani ya zage ni wani ya aibanta ni kada ka ƙara kawo mini irin wannan hira abu na uku sannan kada a kawo maka annamimanci a ce ma wani ya ce ma kaza kuma ka koma kana bincike ka ga wai da gaske ne ya ce ma ko bai ce maka ba Allah madaukakin sarki yake cewa wala tajassasu kada ka yi bincike an zo an ce ma wani ya zage ka ka barta kan ya zage ka ba sai ka shi kana ta bincike ba abu na biyar da mutum zai yi idan an kawo mishi annamimanci kada kuma ka dauki wannan annamimancin ka je ka gaya ma wanda aka ce ya ce misali wani ya zo ya ce ma wani ya zage ka kaza kaza kuma idan ka haɗu da shi ka ce wani ya zo ya ce muni ka zage ni a waje kaza to wannan kuma zaka hada fada ne kai ma kai wani annamimanci ne a bisa annamimancin da aka kawo maka mallaka yake cewa wal kibru da girman kai shine mutum ya zanki jin cewa shi duk duniya yafi kowa ka zanki jin cewa dukkanin mutane buscika ba kai kadai ne ka cika Allah yake cewa idza qila lahu taqillaha akhadathu al'izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa labisa al mihad dum idan aka ce da shi ka ji tsoron Allah Allah yake cewa akhadathu al'izzatu bil ithm sai mutum ya danki jiji da kai yana girman kai yana saba ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa tun fahasbuhu jahannam wannan mutumin da yake girman kai Allah yake cewa wannan fahasbuhu jahannam wata jahannama ta ishe shi Allah yake cewa wala bisal mihad Allah yake cewa tir da wannan makoma haka kuma yana daga cikin girman kai wulakanta mutane da kaskantar da mutane Allah yake cewa wala tusair haddaka linnas kada ka zanki daga ma mutane kai wala tamshi fil ardi marhan kada ka tai a doran kasa kana takama kana jiji da kai ba a so gabawa ya zanki dage ma mutane kai ba a so gabawa ya zanki tafiya a doran kasa yana takama yana jiji da kanshi to ba a so ga mai imani ya danki yin wannan anna Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai shiga aljanna ba mutumin da ke akwai daidai da kwayar zarra a cikin na girman kai a cikin zuciyar shi duk mutumin da ya sunfattu da sifa ta girman kai to wannan mutumin ya zai iya shiga cikin halaka Allah madaukakin sarki zai iya jefa shi a cikin wutar jahannama idan mutum yana so ya magance kanshi daga girman kai shine mutum ya zanki kaskantar da kanshi idan aka ma sallama ka amsa idan ka wuce a wurin mutane ka yi musu sallama idan mutum ya zo ma da hira ka saurare shi wannan shine zai sa mutum ba zai girman kai ba amma duk lokacin da kake jin cewa kai ka fi suwa ne ba za ka iya zamna tare da su wane ba, kai kai wane ba za ka iya wucewa kan mutane sallama ba, kana dage kai saboda Allah madaukakin sarki ya baka ɗan mota, ko saboda Allah madaukakin sarki ya baka ɗan moto, ko saboda Allah ya maka wata ni'ima ka rena mutane kana wulakanta mutane, to ba a san mai imani a same shi da wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ingantaccen hadisi, yake cewa inna Allaha auha ilayya, manzo Allah yake cewa Allah yayi mini wahayi cewa in gaya muku an tawadau, ku kaskantar da kanku. Ba a san mutum mai imani idan gijiji da kanshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, manzo Allah yake cewa kowa ya kaskantar da kanshi saboda kada wani yayi alfahari, yayi madan uwan shi alfahari akan wani abu da Allah madaukakin sarki ya bashi. Duk mutumin da yake so ya siffanta da siffa ta kyau, to kada ka rena mutane. Amma yanzu in ka lura ba haka muke rayuwa ba, dangin ku mutane cikin ku guda da su, mamar ku guda ko baban ku guda ko a tare kuka tasa a unguwa, amma saboda Allah ya maka wata ɗan falala da bata taka karatar ƙarya ba, ka rena mutane, ka rena kowa, kai ba kada wanda zaka iya zamna ka hira da shi. Babu me wanda kake gani da gashin ido ake cewa ko menene, ba wanda ke da mutunci a wurinka saboda kana da wasu ɗan kudade ko saboda kana da wata falala da kake tunanin Allah madaukakin sarki yayi maka. Wani daga cikin bayin Allah Ata yake cewa mutun zai iya zuwa ya bani labari. Ata babban malami ne, wannan kowa ya san shi, yake cewa amma saboda kaskantar da kanshi mutun zai iya zuwa ya bashi labarin wani hadisi, yake cewa amma sai in saurare shi, yake cewa alhali ni kuma naji wannan hadisin tun kamun a aifi mutun, yake cewa mutun zai iya zuwa ya kawo mishi hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, yake cewa kuma ni zan saurare shi, yake cewa alhali kuma ni na taba jin wannan hadisin tun gabanin a aifi wannan mutumin. Amma saboda kaskantar da kai da na magabata, suna kaskantar da kansu saboda riga ta girman kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisul qudsi, manzo Allah yake cewa riga ta girman kai, ta jiji da kai, Allah ce riga ta ce, duk mutumin da ya doke ta ya sanya shi to kamar mutumin da ya doke kafa wando ne ya sanya da shi da Allah madaukakin sarki. Wal ushubu, mala yake cewa da jiji da kai, mutum ya zanki jin cewa ya zanki duk abun da kai duk abun da mutane za su yi ba su iya ba, amma kai abun da kai shine aiki, koko ka zanki. Wal ujubu, da jiji da kai. Allah yake cewa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an, sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin Hunain sai suke ganin cewa suna da yawa, sai suke jiji da kai, suna burge kansu suna ganin cewa suna da yawa, sai Allah madaukakin sarki yake ce musu ai wannan yawan naku da jiji da kan da kuke ganin cewa kuna da yawa to bai amfana muku komai ba. To ba so ga bawa mai imani a same shi yana matukar burge kanshi, kaji cewa kai abun ka shine abu, abun mutane ba abu ne ba. To ba so ga bawa mai imani ya zanki jiji da kai. وَذَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, suna ganin cewa sun tara ganowi, suna ganin cewa suna da itace na dabino, suna ganin cewa wannan itacen na dabino zai hana Allah madaukakin sarki yayi musu adaba, sai Allah yake cewa fa'atahumu Allahu min haythu lam yahtasibu, sai Allah ya kullo musu ta inda ba su zato. Idan ni'ima ce Allah yayi maka, kana jiji da kai, kana huri, kana takama, Allah madaukakin sarki zai iya sa wannan ni'imar ta gushe daga gare ka. Malai yake cewa war riya'u, da yin riya shine kayi aiki saboda wasu su yaba maka, ka gina masallaci saboda wane su ce wane yana ma Allah aiki, ka zo masallaci ka kira sallah saboda a ce wane ne lada, ka zo ka bada sallah saboda a ce wane ne liman, ka zo kayi wani aiki na alkhairi saboda a ce ku kuke yi, koko saboda dai ka samu yaban mutane. To ba a san bawa mai imani ya zanki yin riya. Allah yake cewa alladhina hum an salatihim sahu, sune wa'anda a sallarsu suna sakaci, alladhina hum yara'un, wanda su idan za su yi aiki su gurin su a yaba su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Abu Huraira, yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama za a zo da mutum uku. Mutum na farko shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani, ya bashi ilimi, amma yana karantawa saboda mutane su ce shi malam ne. mutum na biyu shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi kuɗi amma yana bada wa'annan kuɗin saboda ya ce suke badawa. Mutum na uku shine mutumin da yake yaki saboda a daga kalmar Allah amma yana yi ne saboda mutane su ce wani yana da ƙarfi. Idan an tashi ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce to ai kun yi ne saboda mutane su gani su yaba kuma sun yaba don haka sai Allah ya umarni a kwashe su a yi wuta da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Abu Huraira, yake cewa ya kai baban Huraira, ulaika thalasa, manzo Allah ce kaga wannan mutanen guda uku awwalu khalqillah sune mutane a halittun Allah na farko, wanda tas'ahu bihimun nar sune farkon mutum uku da za a jefa a cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Haka duk mutumin da yake aiki dan mutane su gani, to wannan mutumin idan an tashi ranar tashin alkiyama sai Allah ya shela ya ce ina mutanen da kake yi saboda su yaba maka su ce kai, sai Allah ya ce to ka je su baka lada. Allah madaukakin sarki yake cewa ana aghna shuraka'i an shirk, Allah yake cewa ni na fi kowa wadatuwa da amuni shirka. Man ashraka, duk mutumin da yayi min man amila amalan, Allah ya ce duk mutumin da yayi wani aiki ashraka fihi ma yi ghairi, kai dan wani ya yaba, Allah ce taraktuhu wa shirka, Allah ce zan barka da kai da wanda kai dan ya gani sai ya baka lada. Wannan kuma abubuwa ne da dama wanda muna fadawa da yawa a ciki saboda sai mutum ya dage ta aikin alkhairi, amma a ranar tashin alkiyama zai tashi tushen babu saboda mi, saboda yayi saboda mutane su yaba. Ibnul Qayyim yake cewa idan kaji za ka yi wani aiki kaji cewa zuciyarka bata nitsi ba dan Allah za ka yi bace ka fasa. Misali ka zo za ka yi aikin alkhairi sai kaji zuciyarka bata gamsu ba da cewa dan Allah za ka yi, to yace kawai ka fasa saboda in ma ka yi baka da lada akan wannan. Malam yake cewa wasumma, abinda yake ce ma as-sum'a shine kai aiki kuma ka zo kana yadawa. Misali ka gina masallaci amma dai inda ka je ka zamna ainihin masallaci na waje kaza mu muka gina shi, ko ka gina makaranta a ai makaranta ta waje kaza ka sarhe ta akai sai da nazo na rihe ta, ko ko mutun ya bada zakka amma ya sa ai video ai filmash a doka a watsa, ko ko mutun ya tara wasu mutane ya ba su jari amma sai an yi filme an kira ɗan jarida an mai tambayoyi amma waɗanda aka ba tambayoyi aka an watsa, to wannan idan mutum ya yi wannan ka yi aikin alkhairi saboda mutane su ji su yaba maka, to wannan ma mutum bai ladada. Manzo Allah yake cewa man samma'a samma'a Allahu bihi yawmal qiyama, duk mutumin da ya aiki dan mutane su ji su yaba mushi to ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce ka je wajen su tunda sun yaba maka wannan yaban da suka ma shine ladanka. Amma idan mutum ya yi kuma shi bai yi ba saboda mutane su ji sai mutane suka ji suka yaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajilu bushral mu'min, wannan kuma bishara ce Allah yake ma mai imani tun a duniya. Misali kai aikin alkhairi ba dan a yaba ba, ba dan a ji ba, ba dan a gayi ba, amma sai mutane suka yi ta gayi a gari, to manzo Allah ya ce wannan albishir ne Allah yake ma tun a duniya cewa Allah ya karba ayyukanka. Amma idan kai dan a ji yanzu mutane hatta zakayin za a bada sai an yi filmai, in za a baka buhun shinkawa sai an yi filmai, in za a baka sukari sai an yi film, duk abin da za a bada sai an nuna ma duniya, to wannan nuna wanda ake yi idan an yi ne dan a nuna to babu lada a wannan. Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan aikin ba. Malam yake cewa wal hasad, da ganin kyashi. Allah madaukakin sarki ya yi ma wani falala ka dan ijin cewa ina ta ma wannan falalar ta lalace, Allah ya bashi ɗan mota ka dan kijin cewa ina ta ma ta kone ko ta ci injin, Allah ya bashi gida baka kiba Allah ya jarabe shi da wani bala'i ya saida, Allah ya bashi dan moto baka kiba ya sha kwana ya accident motan ya dame, to ba a san mai imani da wannan hasada. Duk mutumin da yake hasada kamar kana jayayya da Allah ne, kana ce ma Allah ai ba wancan ya kamata ka ba ba ni ne ya kamata ka ba. Allah madaukakin sarki yake cewa am tahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, shin kuna yi wa mutane hasada ne akan abunda Allah madaukakin sarki ya ba su na falala? Wani daga cikin salaf yake cewa a duk lokacin da ya ji zai yi hasada sai ya tuna aya wadda Allah madaukakin sarki yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, idan ya ji zai hasada sai ya tuno da Allah madaukakin sarki ya ce mu ne muka raba arziki a tsakanin mutane a wannan rayuwar ta duniya, sai ya ji cewa Allah ne ya baka, shi ma idan ya nemi Allah madaukakin sarki zai bashi. wani ma'abucin waƙe yake cewa ala kulli man ya'ti li hasada, yake cewa ka ce ga mutumin da yake yi min hasada, a tadri ala man asa'ata al'adaba, shin ka san ko wane ne ka nuna ma rashin ladabi, yake cewa asa'ata ala Allah fi hukumihi, yake cewa ka nuna ma Allah rashin ladabi a cikin hukuncin shi, li'annaka lam tarda lima wa habali, saboda kai baka yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya bani ba, yake cewa fa kana jazaa'uka an zadani, hasadaka sai ta sa Allah madaukakin sarki ya kara mini, wasadda alayka tariqa talabi, kai kuma Allah madaukakin sarki hasada ta rufe ma ido, ta hana kai ma ka nemi Allah madaukakin sarki ya baka. To wannan duk mutumin da yake hasada, wannan ba a san mutum mai hankali mai imani idan kikyashi da hasada da abin da Allah madaukakin sarki ya bajuna, da abin da Allah ya bashi in kana so ka roka Allah madaukakin sarki arzikin sa mai yawa ne zai baka. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa babu hasada a cikin abu bi, mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya, yana sadaka, yana aikin alkhairi, sai ka ji cewa kai ma Allah madaukakin sarki ya baka irin wannan dukiyar dan kai wannan aikin na alkhairi, to wannan ba hasada bane. Haka mutumin da Allah ya bashi ilimi, sai ka ji cewa yana yada ilimi, sai ka ji cewa dama Allah ya baka ilimi irin na wane, saboda kai ma kai irin wannan aikin. Malai ke cewa wal buhud da kiyayya, ba so ka ji cewa kawai kana kyamar dan uwanka mai imani ba tare da yayi maka wani abu ba, kawai haka kawai kiyayya, to ba so mai imani yana wannan. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya so dan Allah, ya ki dan Allah, mai manzo Allah yake cewa faqad istakmala al-iman, wannan mutumin imanin shi ya cika. Dan haka idan ka shi kana kin mutum ba tare da wani dalili ba, to wannan yana nuna cewa imanin ka bai cika ba. Ana so a ga cewa idan zaka yi kiyayya saboda Allah ne zaka yi, saboda an taba Allah, saboda an taba dokar Allah. Amma idan ba wannan ba, to wannan kuma imanin mutum bai cika ba. Malai yake cewa wa ru'yatul fadli ala al-ghairi, da jin cewa kai kafi kowa, ka ji cewa duk kowa Allah madaukakin sarki ba mutum ne ba, duk kowa shi bai cika mutum ba sai kai kadai ka cika mutum, saboda wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya baka. Ma'aunin da ake auna wa yafi a cikin mutane shine imani da takawa. Allah yake cewa inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi karamci, wanda yafi zama mutum a wajen Allah shine wanda yafi kowa tsoron Allah. Idan kafi ne tsoron Allah, to kafi ne ba wai da wani abu na duniya ba, ka dan kishin cewa kahi kowa. Malai yake cewa wal hamzu wal lamzu, da zunde, alhamzu shine ka zunde lokacin da mutun yake nan, sai ka zanki nuna shi da baki ko ka zanki nuna shi da ido domin ka aibanta shi. Wal lamzu shine kuma ka aibata mutun bayan bayana, shine ake ce ma al lamzu. Allah yake cewa alladina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati, Allah yake cewa wala talmizu anfusakum, kada ku zanki aibanta junanku. Kuman da ka ga yanzu a majalisun mu, idan wannan ya daga ayi da shi, idan wannan ya daga ayi da shi, babu wanda ya tsira a majalisa. Idan kaga ka tsira to kana nan, amma idan ka tashi za a yi da kai, wanda ya wuce ma za a yi da shi, to ba a san mai imani ya kasance halin shi ne wannan. Malai yake cewa wan nadru ilal ajnabiyya, da kallo zuwa ga matar da ba muharramakka bace ba, wattaladdudu bi kalamiha, koko kadan kishin dadi kana kiranta ta waya ku bata minti 30 awa guda kuna hira, koko ta wuce ka kura mata idanu kai ta kallanta, duk kallan da ya wuce daya ya wuce biyu, wannan ka saba ma Allah madaukakin sarki. Kallan ma na farko sai in ya zamanto ba da gangan ba, misali ka juya kanka haka sai ka gane ta, to anan ba a so kuma ka bar idanunka ka ci gaba da kallanta. Amma yanzu mun mai da wannan ba komai ba, idan macen arme ta wuce a kalle ta tun daga ƙasa har sama, idan budurwa ta wuce a kalle ta tun daga ƙasa har sama, idan shawara ta wuce a kalle ta tun daga ƙasa har sama, babu wanda ta tsira, to wannan saban Allah ne madaukakin sarki. Malai yake cewa wan nadru ilal ajnabiyya, da kallo zuwa ga matar da ba muharramakka bace, balle ka kai ga jikinta koko balle ku gaisa, wannan duka addini ya hana. Malai yake cewa aklu amwalin nasi bighairi tibi nafsin, da cin dukiyar mutane ba tare da ransu yana so ba. Misali mutum yana sayar da abu jikka 5, sai ka dauki wannan abun ka bashi jikka 4, koko mutum yana sayar da abu dala 50 sai ka doka ka bashi dala 40 ba tare da ya so ba, amma abokinka ne babu yadda za a yi da kai. Koko mutum ne yana sayar da kaya, yana sayar da kayan miya, sai ka zo ka ce mishi ya baka kaza da kaza, sai ya sa ma a leda, sai ka ce mishi to sai na dawo, wannan ma cin dukiyar mutane ne ba tare ba da ransu ya so. Idan mutum ya samu kayan shi firashi, to ka bashi kudin shi daidai na wannan firashin nashi. An gane ko? Idan mutum ya ce jikka biyu abin shi yake, to ka bashi jikka shi biyu ka dauka. In ba ka da jikka biyu ka tambaye shi, in ya iya baka bashi ya baka bashi. Haka yana daga cikin cin dukiyar mutane ba tare da dadin rai ba. Misali, mutum ya zo sayan masara a wajenka, tiya uku ya zo saye, sai ka rage tiyoyin, kadan rage kadan daga cikin tiyoyin saboda ka samu wani abu, irin yanda da yawa daga cikin malalata yan katari suke. To wannan ma cin dukiyar mutum ne ba tare da taran shi yana so ba. Misalin cin dukiyar mutum ba tare da ransa yana so ba, misali maraya ne a bar maka shi a baka dukiyar shi. Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa idan baka da kuɗi, to ka ci kadan daga cikin falyakul bil ma'ruf. Allah yake cewa man kana faqiran, in baka da dukiya an baka marayi, to falyakul bil ma'ruf, ka ci daga cikin abin da baka wuce iyaka ba. Misali, an baka dukiyar marayi tana wurinka, kai kuma a gidanka kullun jikka ake ci, yau ka buga babu jikkan nan, ka dauko daga cikin kudin shi ka ci, Allah bai hana ka ba. To da zaka kwashe kudin shi ka cinye, to wannan ma ka ci dukiyar shi ba tare da jin dadin ran shi ba. Malaki ta wal aklu bi shafa'a, da ci da ceto shine abun da yanzu muka mai da aikin ruwan dare. Misali, mutum za a kama ka wajen yan sanda, ya je ya ce zan yi magana a sake ka, ko zan yi magana a kam an hidduma motan ka, amma zaka bani kaza, ko zan yi magana a ta dauka daga gari kaza. Misali, yanda mushanni suke a ta dauka daga gari kaza, amma zaka bada kaza, ko shi aikin shi ne, amma ba zai sinye a takarda ba, ko ba zai baka dama ba, sai ka bashi wani abu. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan hulul ne, wannan mutum ya ci wutar balbal. Duk mutumin da biyan shi ake, yanzu misali an dauke ka aiki ana baka shikka 100 a wata, akan cewa duk wanda zo ka mai sinye kana kaza, amma sai mutum ya zo ka ki, sai ya baka shikka ko sai ya baka wani dan abu, to wannan ma wal aklu bi shafa'ati. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da muka dauke shi aiki kuma muna biyan shi dukiya a wata akan wannan aikin da yayi, kuma sannan idan yayi aikin sai mutane sun bashi kuɗi, to wannan mutumin ya ci wutar balbal. Ranar tashin alkiyama zai zo da abun da aka bashi ya dauko shi a baya. Idan buhun shinkafa aka baka, zaka taho da shi a ranar tashin alkiyama. Idan buhun masara aka baka, zaka taho da shi a ranar tashin alkiyama. Allah yake cewa wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama. Duk mutumin da yayi zalunci ya ci dukiyar mutane, ta yau zai zo da wannan abun a ranar tashin alkiyama. Amma yanzu mun dauke shi ba komai ba, ma'aikata a office sun dauka cewa ma halal suke ci, haƙƙin ka ne mutum zai ma sayina, amma ba zai yi ba sai ka bashi wani abu. To idan ya kiya, kai ka bashi saboda ka samu biyan bukatanka. Idan an je ranar tashin alkiyama, shi kadai Allah madaukakin sarki zai kama da wannan laifin. Au biddini, ko kuwa ci da addini, amma limanci, amma sai an zanki baka kuɗi a wata, in ba a baka kuɗi ba za ka yi ba. Idan wa'azi za ka yi, in ba a baka kuɗi ba za ka yi ba. A'a, ba a san mutum ya nemi shuwagabanci na addini saboda ya zanki ci da addini, ba a so mutum ya zanki wannan. Malaka ta wa ta'khiru salati an waqtiha, da jinkirta sallah akan wa ta'khiru salati an waqtiha, da jinkirta sallah akan lokacinta. An tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka tambaye shi wani aiki yafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da yafi shine yin sallah a farkon lokacinta. Bal ma wasu malamai suna ganin cewa idan mutum ya bar sallah da gamgam har lokacin wannan sallah ya wuce, to ko yayi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Da gangam dai kawai kana zamne ana shayi ko ana hira, har lokacin sallah ya wuce baka yi sallah ba, malamai suna ganin cewa ba ran ko za ka yi ba, kawai ka je ka ta istighfari. Allah ya ga dama ya hima, Allah bai ga dama bai kama ka da wannan laifin. Mutumin da yake ramkawa shine mutumin da wani uzuri ya sa sallah ta bar shi, ko baya lafiya, ko yana cikin balaguro, ko wani uzuri dai wanda shari'a ta yarda da shi. Amma haka kawai ka kirkiro barcin doli, ka yi ta barci tun na dare har azhar ba zo ta wuce ka, har lokacin azhar ya wuce, to wannan baka da wani uzuri da zaka gaya ma Allah madaukakin sarki. Anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai. Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.